jami'ar ta APC ta ce ta yi mamakin yadda wasu ke ma nace wannan Lagos sai an gurfanar da takarar ta na gwamna Sani Abubakar Alladi game da badakalar naira miliyan 450 da tsohuwar gwamnatin PDP na Goodluck Jonathan ta bada domin kamfen zaben shekarar 2015 a martani da jami'ar ta maida na cece kucin da ke faruwa game da karar da hukumar EFCC ta shigar a babban kotun tarayya na wanda ake zargin sun karbi waɗannan kuɗaɗe jami'ar APC ta koyi zargin cewa wasu ne ma ke neman shafaɗin takarar ta kashin kaji Mr. Aaron Atman da ke zama kakakin jami'ar Taraba ya kai garin haske game da wannan dambarwa
in ƙara fatakar da jama'a cewa a wannan na Taraba lokacin da aka wannan kuɗin shi dan takarar mu Senator Sani Abubakar Alladi shi ne acting governor a wannan lokaci shi bai dauki kuɗi bisa kansa ba yayi committee kuɗin nan da Mark Hussaini da Senator Joel suka karbo kuɗi suka zo suka sa hannu Senator Joel Kenya yana minister a lokacin da aka zo da kuɗin anan shi kuma Alhaji Sani a matsayin sa na acting governor ya ce to shi ba zai raba kuɗin nan shi kadai dake kuɗin campaign ne ayi committee na mutum 8 su waye ne mutanen a cikin wannan committee akwai Dr. Manzo akwai shi Mark Hussaini akwai shi Joel Ekenya akwai Victor Balakona akwai shi Governor Darius lokacin yana takara yana nan a ciki su suka raba kudin nan governor yana nan a cikin wannan case Senator Joel yana nan a cikin case din Bocha yana nan a cikin case din Mark Hussaini kike to me yasa za a ware shi Sani a ce wai abun nan kuma kowa ya ta hannu kuma idan aka zo kasa da aka raba zuwa kananan hukumomi kowanne kananan hukumai akwai stakeholder guda uku da suka sa hannu suka karbi kudin su rabon su dan haka idan aka zo aka ci a fitar da shi a kotu gaba daya wayanda suka karbi kudin nan suka ci an ka ce mutane uku so local government 16 kaga dai number din su ko da wayannan guda 8 dan haka abu ne wanda ya kama mutane a jihar nan sun fi 40 ko 50 dan haka wayannan mutane da suke sura su turuda hankalin jama'a a dauka a ce eh to da yake ya ci zabe bari a sai mu dalilin da za su fitar da shi a sa wani to wannan ba zai yiwu ba
to wai ko me masana shari'a ke cewa sai kowa ya gurfana a gaban kotu barista Idris Abdullahi Jalo wani lawyer mai zaman kansa a Jalingo ya ko bayyana abin da doka ma ke cewa
kamar da ka sani bisa dokar Najeriya in ana tuhuman kowane ne dole sai an kai mishi takardu kuma a tura mai summons kafin ya zo gaban kotu kafin kuma ya zo gaban kotu kotu ba ta da hurumi a kansa kamar wannan case da ake a federal high court wannan shafi dan takarar gwamnan a karkashin jam'iyyar APC a jihar Taraba ba a bashi takardar gayyata ba ba a bashi takardun tuhuma ba sannan wanda suka kawo case din nan EFCC ne ba su kuma ba su kawo shi ba to zaman da aka yi na farko ba a bashi takarda ba na biyu ba a samu an bashi takarda ba dalilin da yasa bai zo gaban kotu ba kenan kuma bai da dalilin da yasa zai zo tunda ba ga yadda ba a bashi takardun zuwa ba bayan haka dole ne sai idan su ne suka nemi kotu misali in an gayyace shi bai zo ba su nemi kotu ba da sammaci a kama shi kafin na kama shi amma hakan bai ba haka aka yi gaban kotu ba jiya dan kotu ta bada shawara ne su tabbata sun bashi takardar gayyata da duk wani takarda da ya shafi wannan tuhuma a kansa kafin ranar da aka daga
yanzu alkalin babban kotun tarayya da ake wannan shari'a a gabansa Joseph Stephen Pham ya ku ayyana ranar 15 ga watan gobe na Janairu domin ci gaba da wannan shari'a wanda kuma an zura ido a ga yadda za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.